Shugaban kungiyar kasashen Afirka ta Yamma mai fafatukar raya ci gaban tattalin arzikin su ECOWAS a takeice Nana Addo Dankwa Akufo-Addo yayi tufin Allah tsine bisa yadda wasu kasashen Yamma ke tsoma baki bisa harkokin cikin gidan wasu kasashen Afirka a inda yake cewa wasu kasashen Yamma na da hannu a juye-juyen mulki dake faruwa a sassan nahiyar Afirka yace suna hakan ne domin cimma manufofin su Shugaban Ghana Nana Addo Dankwa Akufo-Addo na jawabin ne a wani taron wuni uku da kungiyar tarayyar Afirka ta AU ta bude tare da haɗin gwiwar gwamnatin Ghana a Accra taron ya maida hankali akan batun juye-juyen mulki ba bisa ka'ida ba da nahiyar ke fama da ita yace wasu kasashen yamma na ganin juyen mulki ne hanyar cimma manufofin su
Foreign entities regard coups in Africa as a means of enhancing their regional ambitions
yace suna dushi farin jinin gwamnatoci ne da aka kafa ta demokradiyya tare da tusa ma al'umman kasashen akidar aiwatar da zanga-zangar adawa da gwamnati shugaban ya kuma tabo batun matakin da kungiyar AU da ECOWAS din ke dauka na yin Allah wadai bisa juyin mulki a inda yake cewa hakan ka dai fa ba zai haifar da kyakkyawan natija ba sai dai an dauki matakin ladabtar da waɗanda sun ka jagoranci juyin mulki sai dai bai tsaya a nan ba ma ya kuma yi kira da kungiyar tarayyar Afirka tare da ECOWAS din da su ladabtar da shugaban bannin kasashe da ke aiwatar da kuskure ma kundin tsarin mulkin kasa domin yin tazarci
civilian who achieves civil end via the manipulation of constitutions to remain in power
anasa jawabi commissioner harkar siyasa da zaman lafiya tare da tsaro a kungiyar tarayyar Afirka ambassador Bakole Adeoye yace lalle ko wannan taro wani mataki ne na shawo kan matsalan juye-juyen mulki a nahiyar Afirka ya buga misali da matakin dakatar da kasar Sudan cikin mambobin kungiyar AU ba da jinkiri ba a lokacin da an ka sanar da hambarar da gwamnatin kasar a watan Oktoban bara. Irbad Ibrahim mai sharhi bisa harkan tsaro ya maida hankali bisa matsalan wanda ta fi shafan Afirka ta Yamma a inda yake cewa ko da yake yunkurin daidai ne amma kamata ya yi da ECOWAS din da ya tsauye-tsauye bisa wasu matakan da take dauka.
ECOWAS na da wani littafin da take aiki da kana kiransa ECOWAS Charter. Akwai wani sharafi a ciki ana kiran shi Principle on Non-Interference in the Internal Affairs of member country. Da yake shugabannin da kansu tuntuni wai yau in kaga dan wanka na abin da bai kamata ba ka sai ta dafudi ko kuwa ka hififi mu cikin lamarin. To siyasa ECOWAS ba ta da wani inci cewa ka ce da ka sake constitution suna recommend sovereign rights in Kenya sake constitution ba su da wani magana kai. A kuma to wannan kuma ne ya kamata a sake kan da dai idan wani shugaban kasa yana hadawa to abin bai bunkasa ya kawo juyin mulki bayi a gaya mai gaskiya ya dawo da rakiya wannan mataki. Duba Togo ya dama da danshi Fonya Singbe in ka gama ya dama ya yi shekara 38 danshi tun 2005 family guda more than 15 years ECOWAS ba su cewa kuma yi juyin mulki yanzu za su kira sam. To shi na ce a gaya a Maiduna gaskiya ire-iren ababa aka na bari mulki ya zama abin family baba na bar Ghana ga dansa sauran lamurra ko sake constitution a yi third term. Wannan ne na ga kamar idan ECOWAS sun duba ya hana irin juyin mulkin da muke gani kwana can.
Sai dai an fuskanci juyin mulki iri-iri a nahiyar Afirka da ke barazanar mayar da ita baya zuwa shekara ta 1980 Burkina Faso da Chadi da Guinea da Sudan da Mali duk sun tsinci kansu a hannun sojoji inda sun kamaye gurbin gwamnatocin demokradiyya Hamza Adam sashen Hausa na muryar Amurka Kumasi Ghana.